Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 6025 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa akan mita 102.5 da rero amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM gane kuma ana iya kama mu alfa radio da ke kuma si kai ana ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com Wa sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Litini 30 ga watan Disamba Ibrahim Almasi Garba ne da Aisha Ma'azu sauraron abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ci gaban abubuwan da ke gaban mu ga kanin labarin
A yau Litini ne wata kungiyar da Iraki ke marawa baya ta yi gargadin cewa za ta mai da martani kan Amurka bisa hare-haren sama da ta kai wasu sansanoninta Hukumomi a Australia sun fitar da wata sanarwar gaggawa a yau Litini inda suka gargadi jama'a kan wata sabuwar wutar daji da ke ruruwa. Wata kotu a kasar Sin ta yankewa wani fasta ɗorin shekara 9 bayan da ta same shi da laifin gudanar da ayyukansa ba bisa ka'ida ba.
To kadin labaran kenan. To yayin da janar Tukurburu ta yake ziyartar arewa maso gabashin Najeriya masana na sashen dalilin yan Boko Haram na zafafa har-hari.
Don su nuna mutane suna nan don su kuma tada hankalin mutane su hada usuma.
Za kuma aji cewa yan Boko Haram din sun kai hari a karamar hukumar biyu da daren jiya. Sannan yayin da waɗannan kalubalen tsaro ke faruwa, shugabannin addinin Islama na Najeriya da Jamhuriyar Niger sun yi wa'azin haɗin gwiwa na jaddada muhimmancin zaman lafiya, tare kuma da nisanta Islama daga tashin hankalin.
Wadanda abubuwa ba su da alaka da addini sai ka ji kuma ambaci wannan masu cikin Islam.
Kamar kowace ranar Litini Yusuf Aliyu Harande na tafa da shirin nan nasa na ilimi garkuwar dan adam akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Sima masu sauraro barkamu da yammaci a ranar Litini ga cikakkun labaran kamar yadda muka same su. A yau Litini kungiyar mayakan Taliban ta bayyana cewa ba ta da niyyar tsagaita wuta a Afghanistan. Sabanin rahotanni da ke nuni da cewa tana da niyyar sassauta har-haren da take kaiwa a wani mataki na wucin gadi da zumar kullar yarjejeniyar zaman lafiya da Amurka. A cewar kungiyar, labaran ba su da tushe balantana makama. Waɗannan bayanan sun fito ne rana ɗaya kacal bayan da kungiyar ta kai wani hari da ya halaka jami'an tsaro 14 a jerin hare-haren da ta kai na baya-bayan nan masu muni wanda ta fara tun makon da ya gabata. Ko da yake mai magana da yawun bakin kungiyar Zabihullah Mujahid a wata sanarwar da ya fitar ya bayyana cewa suna ci gaba da tattaunawa a tsakaninsu domin duba yiwuwar amincewa da buƙatar Amurka ta tsagaita wuta. Musanta wannan bayanan ya biyo bayan rahotanni da hukumomin Afghanistan da wasu kafafen yada labarai suka fitar a jiya Lahadi wanda ya nuni da cewa bayan wata ganawa da shugabannin kungiyar suka yi sun amince su tsagaita wuta na tsawon mako guda domin ci gaba da tattaunawar sulhu da Amurka. A yau Litini ne wata kungiyar da Iraki ke marawa baya ta yi gargadin cewa za ta mai da martani kan Amurka bisa hare-haren sama da ta kai wasu sansanoninta a Iraki da Siriya wanda suka yi sanadiyar mutuwar mutum 25. Wannan jan kunnen da Kata'ib Hezbollah ta yi ya biyo bayan sukar da ministan ma'aikatar wajen Irakin ya yi a kan harin da Amurka ta kai wanda ya ce Amurka ta take mata haƙƙinta a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta kuma yin hakan aikin ta'addanci ne. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya tabbatar da kai waɗannan hare-hare a yayin da yake amsa tambayoyin manema labarai a yammacin jiya Lahadi. A cewarsa, jiragen yakin Amurka sun farma wasu sansanonin kungiyar Kata'ib Hezbollah guda uku a yammacin Iraki da wasu biyu a gabashin Siriya. Amurka ta kai waɗannan hare-haren ne a matsayin mai da martani bayan wani harin da aka kai kan sansanin sojan Iraki a arewacin ƙasar. Ya rutsa da wani ma'aikacin kwantiragin ma'aikatar tsaron Amurka. Hukumomi a Australia sun fitar da wata sanarwar gaggawa a yau Litini inda suka gargadi jama'a kan wata sabuwar wutar daji da ke ruruwa. Wani yanki da hukumomi suka fi nuna damuwa a kai shine na kudu maso gabashin kasar. inda jami'ai suke fargabar yanayi mai zafi zai iya rikidewa ya haifar da curun wuta da ka iya barazana ga rayukan jama'a da dukiyoyi. A wajen Melbourne, birni na biyu mafi girma a kasar ta Australia, an ga tashin wuta daban-daban. Akwai kuma fargabar tashin zafi da kadawar iska da za su iya haifar da wata wutar daji a gabashin yankin da ake kira Gippsland. A cewar Chris, shine kwamishinan hukumar bada agajin gaggawa a yankin.
We're now asking you, now to leave East Gippsland. You should not be there. And
yace muna kira a gare ku da ku fice daga yankin gabashin Gippsland. Bai kamata a ce kuna zaune a wurin ba. Muna buƙatar ku fice daga yankin. To masu sauraro kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin wata kotu a kasar Sin ta yanke wa wani pasto dan kasar mai suna Wang Yi hukuncin daurin shekara 9 a gidan yari. Wang Yi shine shugaban cocin Early Rain Covenant. An kuma same shi ne da laifin gudanar da ayyukan su ba bisa ka'ida ba. A wata sanarwar da kotu ta wallafa a shafinta na yanar gizo, bayan shekara 1 da aka killace shi, aka kuma yi mishi shari'a cikin sirri tare da hana shi shiga harkokin siyasa na shekara 3, an kuma ci Wang Yi tarar kuɗin yuan 50,000 kwatankwacin dalar Amurka 7,157. Sai dai kotun bata bada bayanan shari'a a bainar jama'a da take ikirarin tayiwa Wang Yi ba a makon jiya. Magoya bayan addinai daban-daban sun bayyana hukuncin da aka yi wa Wang da cewa shine mafi tsanani, wanda ya nuna gwamnatin shugaba Xi Jinping a matsayin wacce ke muzantawa kungiyar addinai. Daga ƙarshe wasu mutane biyu ne suka mutu yayin da wani kuma yake cikin mummunar yanayi, bayan da wani dan bindiga dadi ya bude wuta akan mutane da suke ibada a wani coci a kusa da birnin Fort Worth dake jihar Texas a jiya Lahadi. Shugaban jami'an 'yan sandan unguwar wacce mafi akasarinta turawa ne zaune a cikin ta, wato JP Beverin, ya ce mutanen cocin sun harbe mutumin har lahira, matakin da ya tsaida harin da ya halaka wani ma'aikacin cocin tare da raunata wani. Mutane sun kalli harbin da aka yi a jiyan a wata unguwar turawan da ke Fort Worth kai tsaye a kafar bidiyo ta YouTube. Wuraren ibada wurare ne tsarkakakku kuma nayi matakar farin ciki da 'yan cocin suka harbe dan bindigan, abin da ya rage asarar rayuka a cewar gwamnan jihar Texas Greg Abbott, kamar yadda ya rubuta a shafinsa na Twitter. Ya kuma kara da jajantawa iyalan waɗanda abin ya rutsa da 'yan uwansu.
Aisha Ma'az aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji, hafsan hafsoshin sojin Najeriya General Yusuf Tukur Burutai ya kai ziyarar gane ma ido a yayin da 'yan Boko Haram ke ta gasa aya a hannu ma 'yan arewa maso gabashin Najeriya. Daga Adamawa ga Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton.
Cikin kwanakin nan, mayakan na Boko Haram kan yi tashin gishirin Andar, inda masu yake sabbin hare-hare a wasu yankuna na Jihar Adamawa, Borno da kuma jihar Yobe, jihohin da lamarin ma ya fi shafa. Na baya bayan nan shine ma yunkurin da suka yi shiga garin biyu da ke jihar Borno da kuma ƙauyukan Gombe da ma Madagal da ke kusa da dajin Sambisa, wanda ke zama tungar 'yan miligar mata da ƙir bayan. To sai dai kuma, yayin da mayakan na Boko Haram ke kaddamar da waɗannan sabbin hare-hare, rundunar sojin Najeriya na kosawe lale, inda babban hafsan sojin ƙasar Lieutenant General Yusuf Tukur Burutai shi da wasu kusoshin soji suka ziyarci jihar Adamawa domin ganin halin da ake ciki. Burutai, wanda ya soma yada zango a rundunar soji ta 23 da ke Yola domin kaddamar da asibiti da kuma masaukin baki kafin daga bisani ya wuce zuwa Madagali, ya koyi ba da irin nasarar da ake samu a yanzu.
Let me at this juncture remind all of us of our sacred responsibilities. As we are aware, we are consolidating on the gains of the South.
Waɗannan nasarar da kuke gani abin yabawa ne, kuma rundunar soji za ta ci gaba wajen kare iyakokin Najeriya, a cewar babban hafsan sojin Najeriya.
Therefore, you must uphold and perform your responsibilities of protecting the territorial integrity of our great nation.
To wey koya mana zata ma ke kallon harin sarika nokin da mayakan boko haram ke kaiwa cikin kwanakin nan. Malam Yakubu Musa, wani manazarci ne kan hakokin da ke faruwa a rikicin boko haram. Yakubu bai na irin mamatakan da ya kamata dauka.
Amma lokaci irin wannan kaman na karshen shekara bukukuwan Christmas da sabon shekara daman hakika za a fuskanci barazana daga gare su don su nuna mutane suna nan don su kuma tada hankalin mutane su haɗa husuma. Kamar yadda gani gaya sun kashe wasu kristoci ranar Christmas don zai su haɗa husuma. Kwanakin baya ma akwai wani ɗan garinmu ba mai suna Ujumar Gaye shi ma ya ansa biyu suna kan dawa daga mai duka halin goza su ma sun hallaka su. Banda wasu hare-haren da suke kaiwa a tsoron ƙauyuka ga wanda suka yi yunkurin kaiwa biyu da matasan garin suka yi hoɓɓasa suka mara da ƴan tsaro baya aka fatattake su. So abinda za a kira ga jama'a yanzu shine kawai jama'a su tsin ko ta kwana kar su barwa musamman ƴan sa kai kar su barwa jami'an tsaro kawai sai da ƴan gari akan ci gari.
Shi da wannan rikici na Boko Haram wanda aka shafe da shekaru bakwai ana fafatawa ya kula kuma rayuka da dama baya ga tilastawa ƴan Najeriya gudun hira zuwa wasu ƙasashen waje. Wanda kukawa yanzu lamura sun sama kwanta a wasu wuraren. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To gaida Ibrahima, har yanzu dai muna yankin na arewa maso gabashin Najeriya wanda ya zama turmin tsakar gida shalugudan ƴan Boko Haram wanda ko da daren jiya nan sun kai hari a karamar hukumar biyu na jihar Borno. Haruna Dauda gare ka.
Aje da marci ne dai wasu lakin sun ci ayan kungiyar Boko Haram ne suka afka wani kauye da ake kira Mandara Grau dake garmar hukumar biyu a kudancin Borno inda suka bankawa wata toci da kuma wata makarantar primary wuta da kuma sace wani yaro guda wanda lamari ya uku ne kwanaki hudu bayan wani yunkuri da ayan kungiyar Boko Haram din suka yi na kokarin shiga cikin garin Biyun amma jami'an sojan Najeriya da sauran hukumomin tsaro suka barar da wannan aniya ta su. Al'umman kudancin Borno ne kama daga Askira Uba da Chibok da Dambuwa da ma karamar hukumar biyu na fuskantar matsalan hare-hare ayan kungiyar Boko Haram cikin ƴan makonni biyu nan inda akan kai hare-hare kan jama'a a kuma kwashe musu kayayyakin abinci sai dai wannan harin na maricin na nuna cewa ba halaka kowa ba a wannan kauye sai dai wannan matashi guda da aka tafi da shi da kuma wannan coci guda da ba makarantar primary na garin da aka kona. Na ji zan tada wasu mazauna wannan garin ta waye tarho ga kuma abin da suka shaida min yadda harin yau kana.
Mandara Grau da ke karamar hukumar biyu kenan ko?
Mandara Grau da ke karamar hukumar tsakanin sabon gari da shi da
biyu. Me suka yi?
Wallahi sun kone primary ne da church.
Primary school na garin Mandara Grau?
Suka doki wani yaro da suka tafi da shi.
Ok, akwai wanda suka kashe ne?
Akwai wanda suka tafi da shi mutum ɗaya ne.
Mutane akwai wanda mutane suka kashe ko kuma ba su kashe kowa ba? Amma sun kona coci da makarantar primary.
Da makarantar primary.
An ce akwai 'yan mata kamar da aka tafi da su, ya gaskiya abin yake?
Wannan gari ne ba a tafi da mata ba.
To amma yanzu wani hali kuke ciki a cikin garin Mandar Garu nan?
Yawanci mutane sun je sun kwana a jeji sauran kuma sun koma gida sauran kuma suna kan komawa.
Akwai kamar jami'an tsaro sun zo, ba ku da jami'an tsaro a garin ne? Mu ba su kawo muku doki ba. Daga Mandara Grau zuwa biyu kilomita nawa ne?
Kilomita 30 ne.
To Allah ya kare.
Amin.
Sai dai wasu rahotannin daga gardanar Bato Haikotan jihar Yobe na nuni da cewa wata motar jami'an soja da ke ɗauke da makamai ta kame da wuta a kusa da stadium ɗin da ke garin Damaturu na shekarar August 27 stadium inda kuma aka dinga jin wasu ababa masu fashewa na ta tashi daga cikin motar wanda aka ya firgita mutanen cikin garin Damaturu. Amma daga bisani aka yi bayanin cewa wannan motar ne kaɗai kuma babu wanda ta shafa. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To gaida Haruna, to yayin da ake fama da kalubalen tsaro a Najeriya da yankin Sahel, shugabannin Islama sun yi wani babban taron wa'azin haɗin gwiwa na jaddada muhimmancin zaman lafiya da addu'o'i tare kuma da nisanta musulunci da irin waɗannan fitantunan. Salabar ma gare ka.
Babban makasudin wannan haduwa ta wa'azin ƙasa a wannan jikon shine tunatar da jama'a muhimmancin zaman lafiya sakamakon lura da yadda ƙungiyoyin ta'addanci ke ci gaba da halaka rayukan bayin Allah da sunan jihadi a yankin Sahel. Sheikh Shitu Isa, da daga cikin shikashikan wannan taro
ba hata da jihadi ne musulunci ko kahirai ba a fada su da kashi hadari musulunci ko da za a je su hana ku zaman lahiya annabi shawara sun kiya musulunci bai da aka yi kashin mutane ba na dai in an shiga ba ka kai mata sai misali ko makani ba ka shi tsoho ko tsohuwa sai su dauko maka makani ba ka shi yaro ko yarinya sai su dauko maka makani wannan shine mutum sannan kirista yana cikin coci da yahuda shi a cikin sinagogue a tsarin musulunci ba a shiga ciki a kai mai hari sai in ya yi amfani da taka muku hari da haka waɗanda abubuwa ba su da alaka da addini sai ka ji kuma ambaci waɗannan masu cikin islama
Najeriya da Niger na daga cikin kasashen da suka fi ɗanɗana kudar wannan sabon al'amari sauraka malamai magada annabawa ke ganin bukatar hada kai domin karfafa ayyukan tunatarwa da fadakarwa kamar yadda Malam Muhammad Sani Ashir Kano ya bayyana
irin abin da yake faruwa a Niger a cikin kwanakin nan wannan abin yana damunmu muna da sha'awar mu jajantawa al'umman Niger cewa wannan abu da yake faruwa fa yana mana ciwo a zuciya ba mu jin dadi da haka muna so su ma su ji cewa ƴan uwansu sun damu da cutarwar da waɗansu azzalime suke musu wannan yana daga cikin dalilai da ya kawo mu cikin wannan wa'azi
gwamnatin Niger a tabakin karamin ministan cikin gida mai kula da sha'anin addinai Alkash Alhada ta yaba da wannan yunkuri na shugabannin addinin Islama domin a cewar sa ya zo akan daidai idan aka yi la'akari da halin da ake ciki a yau a kasashe biyar mambobin kungiyar Jason Sahel saboda haka ya shawarce su su matsa kaimi wajen jan hankulan jama'a akan batutuwan da ke da nasaba da halin da ake ciki a yau don samar da zaman lafiya a wannan yanki
de développer dans vos prêches les thèmes d'actualité si après qui me tient à cœur le rôle du croyant
Kungiyar Al-Islam Kitabu wa Sunna mai masaukin baki ta yi amfani da wannan dama don kaddamar da ayyukan wani sabon gidan marayu na haɗin gwiwa da uwar gidan shugaban kasar Niger Hajiya Aishatu Isuhu a nan Yamai da nufin daukan ɗawainiyar yara marayu Sheikh Shaibu Muhammad shine shugaban wannan kungiya
zai da yake gidan mun gina shi abinda muka saka gaban harko zamu yi kokari mu tara dukiya sannan mu tattara marayu mu kama aiki karantar da su da ba su ilimi da kuma sauran ayyuka na ainihin wanda za su kare kansu sami abinda suka fi zuwa balaga aljanna ba a samu sai an wahala yana lazumi ne masu kudi su tibi dukiya su yi nan marayu dan duk din mu mutuwa zamu bar marayu yana taimaka marayu yana da muhimmanci ga ainihin abinda Allah ba mu na rayuwa ilimi ne ko dukiya muna kira ga ƴan kasuwa su yi kokari su kawo gudunmawa game da wannan aiki mai muhimmanci wanda za mu somawa nan da ƴan watanni masu zuwa
Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to gaida Sulaiman to karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe 10 da kusan minti 18 agogon Washington da kewaye lokaci ne na kuma gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba
ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi
jama'a masu sauraron mu da yammacin wannan litinin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau ta da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC Masu sauraro masu iya magana dai kan ce, daɗi na da gobe saurin zuwa. Yau gashi Allah ya kawo mu ƙarshen wannan shekara ta 2019, wanda shirin nan ya duba abubuwa da dama da suka shafi ilimi a ƙasashen Afirka da ma duniya baki ɗaya. A yau za mu duba wasu kaɗan daga cikinsu, da kuma fatar jama'a sun ga sauyi a kan alƙawulla da mahukunta suka yi, ko dai na ingantawa. Ko kuma na samar da mafita na dindindin mun dai fara shekarar ne da wata matsala da ta kunno kai a jamhuriyar Niger
makarantu kimanin 31 ne gwamnatin ta Niger ta bada sanarwar rufewa bayan da binciken takardun izinin kafawa da na bude makarantu masu zaman kansu ya gano su da rashin cike wasu muhimman sharuɗan da ke tabbatar da halaccin su kamar yadda shugaban ma'aikata a ofishin ministan ilimi a matakin firamare Malam Ashanahima ke gaya wa manema labarai
kan ka bude makaranta mai zaman kanta kana yin takardu naka a baka izini na harko wanda aka ce ma a karyashi a turanci bai ce haka nan in ka cika ka'idodin nan annabi inda zaka fara wallafa kamar ka fara aikin to cikin wannan akwai wanda ba su takarda ko dai haka dai suka yi abu suka buda.
Matakin hukumomin wanne ya bayyana a wani lokacin da aka shafe watanni uku na farko daga cikin watanni tara na shekarar karatu, wani abu ne da jami'in kare haƙƙin jama'a akan sha'anin ilimi Ahmadu Rufai Lawan Sallau ke ganin zai haddasa cikas wa karatun dubban yara.
A rihe gaba ɗaya dada dan talaka ya gaba ne sun sai takardu abu su yi ba. In baka yi takarda ba ai akwai hanyoyi wanda ake bi. Kai wane mun baka wa'adi nan da wata guda. In baka saka takardarka ba muna iya murye. Ya kamata shugaban kasa ya yi magana bisa wannan lamari.
A Najeriya kuwa an samar da wani shiri ne don inganta rayuwar wasu marasa galihu.
Hukumar kula da gidajen yari ta ƙasa ita ce ta ƙirƙiro wannan shiri na horar da fursunoni a sana'o'in hannu tare da ilmantar da su saboda su samu karɓuwa a cikin al'umma bayan sun kammala wa'adinsu a gidan yari. Babban jami'i mai kula da hukumar Jafar Ahmed ya yi min ƙarin haske.
To sai muka ga to ai akwai kuma waɗanda suke son su yi makaranta, akwai waɗanda yanzu suna makaranta din, bari mu ba su dama su ma su yi makaranta. To sai muka fara adult education na yaƙi da jahilci. Daga nan sai muka fara na junior secondary school, sai muka fara kuma na secondary school babba wanda za su kare da waye ko ne ku. To alhamdulillah kuma sai ga National Open University ta zo. Da National Open University ta zo sai ta bada damar cewa kana zaune a gidanka kai wannan abu. So ashe kenan ko wanda ke zaune gidan yari yana da damar ya zo ya wannan ai karatu. To sai muka fito da wannan tsari da haɗin gwiwar National Open University sai muka kafa. To alhamdulillah yau muna da center guda 10 kuma za mu ƙara wasu, amma muna da ɗalibai fiye da 465 waɗanda ke yin fannoni iri-iri na digiri. Muna da mutum wajen 23 waɗanda ke sama na digiri na farko, akwai wanda ke digiri da digirgir mutum ɗaya.
Duk dai a Najeriya matsalar almajiranci ta yi ƙaurin suna, yau ina aka kwana?
Farko dai abin da ya shafi karatun allo wani tsari ne da ake da shi wanda asalin tsarin manufar tana da kyau. Manufar shi ne ya za a yi yara su samu haddata alkur'ani mai girma. To hadda alkur'ani mai girma kuma abu ne mai daraja cikin addinin musulunci. Qur'ani mai girma ya kwadaitar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kwadaitar hadisi masu yawa, ya nuna daraja da falala ta mahaddacin alkur'ani mai girma. Sannan addinin musulunci ya nuna iyaye da suka tsaya ƴaƴansu suka samu karatun alkur'ani mai girma, wato su kansu iyayen sai sun ci albarkar wannan karatu da ƴaƴansu suka yi a ran tashin alkiyama, cewa za a zo da mahaifin mahaddacin alkur'ani mai girma da mahaifiyarsa ranar tashin alkiyama. Allah zai sa a sa musu alkibba ta haske, a kawo wani kambe na zinari, a sa musu an girma masu an musu sarauta a gaban taron duniya gaba daya saboda kawai ɗansu ya haddace alkur'ani mai girma. To shi tsarin karatun allo wato manufar asali manufar mai kyau ce, shine manufar ana so yaro ya haddace alkur'ani mai girma, uba yana kishin haddace alkur'ani mai girma. To amma inda aka samu kuskure shine a baya zaka ga yara da suka haddan alkur'ani mai girma mafi yawa suna farawa ne a wajen iyayensu maza, wasu ma su fara a wajen iyayensu mata, daga nan su ci gaba dai a wajen malumansu. Idan wani dalili ya sa za a dauki yaro a kai shi wani wuri ya je karatu, zaka ga akwai wata alaka da kuma daukan matakin yadda yaron zai zama yayi karatun cikin mutunci ba tare da yayi karatun cikin halin da zai iya jefa hatta tarbiyyar yaron a cikin hatsari ba.
A kasar Ghana kuwa abin sai san barka.
Gwamnatin da muke kai ga ya promise kamar Allah ya sa aka iyaka vote mishi ya zufawa ya bada opportunity kowani yaro a cikin Ghana ya iya samu education free without a pesuwa da zai biya wai ya biya ma government for school fees. Saboda wannan duk al'umma gaba da ya ka taru aka vote mishi, shi Allah ya sa ya samu nasara, da kuma ya samu nasara jiki kun Allah da Allah ya tayin shi she go ahead ya implementing free education from basic education to the secondary level, that is senior high secondary school.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a cikin wannan shekarar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu shekara ta 2020, za ku ji mu dauke da wasu shirye-shirye. Babban abin fata a nan shi ne waɗannan alƙawalla da mukunta suka yi a cikin wannan shekarar sun samu cika su kuwa. Yanzu an bar al'umma da alƙalanci. Yanzu a madadin wakilan muryar Amurka da ke Najeriya, Nijar da ma ƙasar Ghana, muna muku fatan Allah ya sa sabo shekara tafi wannan ta 2019 da fatan alkhairin da ke ciki Allah subhanahu wataala ya tabbatar da shi a gare mu baki daya amin godiya ta musamman ga Julie Leathers Gresham nine naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia salam
amma da mata adun mazanni cewa
kai da Yusuf yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu
to bari mu fara da sakon Usman Shitu Mahuta wanda yace hakika harin da wasu ɗan bindiga suka kai a yankin Tilabere na jamhuriyar Niger wanda ya sanadin mutuwar wani ɗan sanda guda daya wani abun takeici ne dan haka muke kira ga gwamnati da jami'an tsaro da su gaggauta daukar matakin da ya dace domin dakile wannan matsala ya Allah kai mana maganin abin da ya fi karfin mu sai sakon baffa Haruna Bajuga wanda yace assalamu alaikum VOA Hausa ku ga gwamnatin shugaba Buhari ta dinga cizawa tana hurawa domin har yanzu talakawa suna jira su gani a ƙasa salam VOA Hausa da fatan kuna nan lafiya a yau ma muna son ku ba mu dama kamar yadda kuka saba domin mu kira ga ɗan uwan mu iyaye mata da mu guji yawan hura wuta barkatai duba da irin sanyin hunturun da muke ciki domin gujewa yawaitar gobara a gidajen mu mun gode VOA Hausa sako daga Fatima Musa Wada da Aisha Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada da kuma Zainab Babaji Barkinladi Jos Jihar Plateau muna kira ga gwamnatin mu ta jihar Katsina da ta Zamfara Ya kamata ku ƙara hada ƙarfi da ƙarfi a tsakanin yakokin mu don tabbatar da tsaro a jihohin mu baki daya. Ganin yadda wasu maharan suke sake dawowa suke aikata ta'addanci a waɗannan jihohi. Wannan sako ya fito ne daga Sade Sa'idu Daura. A ƙarshe sai sakon Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a wanda ya ce kaico kusan shekara biyar kenan da Aminu Bello Masari yake juya sitayen jihar Katsina a matsayin gwamnan jihar. Sai dai kash har yanzu ya gaza cika ma Katsinawa dimbin alƙawarin da ya musu.
Sake da Mamuda yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a taƙaice
Taƙaice a yau Litinin kungiyar mayakan Taliban ta bayyana cewa ba ta da niyyar tsagaita wuta a Afghanistan sabanin rahotanni da ke nuni da cewa tana da niyyar sassauta hare-haren da take kaiwa a wani mataki na wucin gadi da zumbar kullar yarjejeniyar zaman lafiya da Amurka A cewar kungiyar labaran basu da tushe balantana makama. A yau Litinin ne wata kungiyar da Iraki ke marawa baya ta yi gargadin cewa za ta maida martani kan Amurka bisa hare-haren sama da ta kai wa wato da ta kai wasu sansanoninta a Iraki da Siriya waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutum 25. Wannan jan kunnen da Kata'ib Hezbollah ta yi ya biyo bayan suka da ministan wajen Iraki ne akan harin da Amurka ta kai wanda ya ce Amurka ta take mata haƙƙinta a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta kuma yin hakan aikin ta'addanci ne. Hukumomi a Australia sun fitar da wata sanarwar gaggawa a yau Litinin inda suka gargadi jama'a kan wata sabuwar wutar daji da ke ruruwa. Wani yanki da hukumomi suka fi nuna damuwa a kai shine na kudu maso gabashin kasar inda jami'ai suke fargabar yanayi mai zafi zai iya rikidewa ya haifar da curin wuta da ka iya barazana ga rayukan jama'a da dukiyoyi. A yau Litinin wata kotu a kasar Sin ta yankewa wani fasto dan kasar mai suna Wang Yi hukuncin daurin shekara 9 a gidan yari. Wang Yi shi ne shugaban cocin Early Rain Covenant an kuma same shi da laifin gudanar da ayyukansa ba bisa da ka'ida ba.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗayansu sai kuma a dakatar shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Aisha Mu'azu ta karanta wannan labaran duniya da Julie Leathers Gresham ta haɗa mana sautin da kuma injiniya mana wannan lokacin da Rahman ni Ibrahim Kalma Sigaba ke cewa sai ko da dare lokacin da za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan irin abubuwan da aka gani a shekara 2019 mai shukewa da ake fatan a sake gani da kuma waɗanda ba a fatan a sake gani a shekara ta 2020 da ake shiga watan nan.
Jumbo.